Jama'a masu sauraron mu barkanmu da wahaka barkanmu da sake saduwa da ku cikin shirin nan na da dan gari. Shiri ne na haɗin gwiwa tsakanin sashin Hausa na muryar Amurka da kuma gidan radio television na jihar Nasarawa. Sunana Sadiq Abbas. A yau dai mun lura ne zuwa fadar mai martaba sarkin Tunga Alhaji Muhammad Ibrahim Shu'aibu. Ki muna maka barka da saduwa da ka cikin wannan shiri namu na da dan gari.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahi rahmanir rahim. Ina murna da halartar ku wannan fada nawa.
Da farko za mu so ka ba mu takaitaccen tarihin wannan masarauta na Tunga da ke karamar hukumar Auyi.
Masarautar Tunga dai asalin shi daga Katsina ne. Akwai wani daga Katsina ana kiransa Mamman Angulu, shi daga Tafashiya ne. Lokaci ya nemo isamo galadimar Katsina, to ba bashi ba sai aka ba kaninsa. Kaninsa na sunan shi Ibrahim ne. To tunda bai samo galadiman Katsina ba, shi maharbi ne. Sai suka bar Katsina, sun zo Mararaba Kano, sun zo Rogo, har sun zo Zaria. Wato magana da nake yin nan a 1750 kenan, wurin middle of 18th century, lokacin da suka zo Zaria, suka dan zauna a Zaria, wato bayan yada zango a kasar Rogo, jihar Kano kenan. Da suna a Zaria sai akwai maharba irinsu suna zo musu da labari cewa akwai wani wuri a kudu nan, ana kiran wurin Adabu, a wurin akwai giwaye da yawa. Sai suka fara neman wannan wuri har suka zo suna settling a Adabu,
wanda yake hanyar Obi kenan yanzu,
ko hanyar Obi nan. To a wurin sai suna rika kashe giwayen din. Lokacin sukan ba sarkin Kyana haure din cinyan giwan, sai aka yi ma an doma na doma. To lokacin sai aka samu rikici, lokacin da TB suna zuwa gefen Benue kenan, turu Kwande, sai aka samu rikici, TB na neman su expanding, su fadada wurin da za su zauna. Sai suka fara fada da mutanen Kyana har ya rige kadan su kwace sarautar Kyana. To mu lokacin muna harbe giwayenmu, muna farauta, sai shi sarkin Kyana a lokacin Ozejaati sai ya ji ai ga wani jarumi mutumin Katsina, sai ya gayyace shi a kawo musu doki. Da aka fara rikici sai aka kwato Kyana. To a ganin jarantakan da shi Mamman Angulu ya yi, sai sarkin Kyana ya ba shi wuri, ana kira wurin Bajimba, present Bajimba da yana Benue a yanzu, da ba yana Benue
bane,
da kasan har zuwa Kyana ne. Akwai wani tibin da ya yi karfi a wurin, sai ya ce shi ba zai bi Mamman Angulu ba, ana kira shi Atumaji. Da ya ki mishi bayyana, to sai wani fada kuma ya sake dawo. Allah da ikonsa, da aka gama wannan fadan, sai kuma shi Ozeja Adi ya shiga dan wani rikici na sarauta, sai aka exile nashi zuwa
gudun hijira kenan.
Yawa, aka kai shi Wukari. Shi su Mamman Angulu sai suka yi yunkurin a tafi a dawo da shi, suka tafi har Wukari, kuma an dawo da shi, an sake sa shi a matsayin shi na sarkin Kyana. Shi yayi mulki a Kyana sau biyu ne. To ina cikin wannan sai ya rasu, amma kafin ya rasu ya ba Mamman Angulu jikan shi, ana kira ta Lami yar Ogaji. To Lami ita ne ta haifi Bubakar. To lokacin da suka tafi suka dawo da shi a ƙaragan mulki, shi Bubakar lokacin sarki Eladoga Onyatipo ya dauki permission a wurin sarki din cewa kai wurin da yake nan su ina cika fada da Tibaye, so ina so zai koma. Akwai yan uwan shi a gefen Awai, ya sauka a Baure, har akwai wani ganu wanda yayi a Baure, wurin bai mishi ba saboda rashin ruwa. Sai ya da zango a tsohon Tunga, shi Abubakar kenan fa dan shi Mamman Angulu. Don shi Mamman Angulu ya rasu tun a Bajimba ne, ana kira wurin Tungar Kasa. Duk wurin da sun sauka suna sa mishi suna Tunga ne. To bayan sun bar Baure tun da ba ruwa, sai ya tafi tsohon Tunga, ya kafa tsohon Tunga. Akwai rijiyar shi yanzu haka a tsohon Tunga, har yanzu akwai ruwa. Daga wurin lokacin Turawa kuma sun fara shigo da ships, shine wani Bature Captain Chacha da ya shigo tsohon tunga sai ya ce sai ya bashi shawara ai akwai wani wuri gashi nan akwai ruwa to present tunga kenan sai ya bar wurin ya tafi tunga ya kafa wannan tunga kuma sun kafa gari sai garin kuma shi yabo ya zamanto kaman idon away ma gabaki daya domin Sagawan Bell wanda ya yi governor general na northern region duk lokacin da zai zo wani abu a away sai ina bi ta ibi sai ibi ta tunga sai ya zo tunga tukuna sai tafi away ina bi da ruwa ne Allah da ikonsa shi wannan Abubakar shi ya haifi Shu'aibu wato kakana kenan wanda ya haifi ubana kenan lokacin da tsufa ya zo mishi dan shi Shu'aibu a cikin ƴaƴansa mata wurin biyar ne Shu'aibu din ne namiji shine kuma autarsu
kakanka kenan
kakana kenan to shi Shu'aibu bai isa da za ba shi sarauta ba sai akwai wani mayaki wanda shi Abubakar shi ya musuluntar da shi ya bashi kuma ƴar shi ana kira ta Amina sai ita ta roka ta ce to ai tunda sarki ubansu ya rasu ta ne kuma babba a bata riko aka bar mata ta yi riko sai ta ba mijinta shine wanda yake yin function na sarki so shi yayi ma bai jima ba sosai ya rasu har ya rasu ma ba sai bai sarautar da wuri ba an zo aka nada wani Umaru to shi dai ba relationship
alaka ken
yawa babu wani alaka da shi sarki Abubakar amma ina cikin tawagan da suka bi shi so an gama wannan shi ya rasu sai aka sake nada mamman da aka nada shi bayan shi sai Ali bayan Ali sai shi lokacin Shu'aibu dama ya zama babban mutum ko ya zama ya karbi mulkin ubansa bayan Shu'aibu sai Alkasum Ibrahim bayan Alkasum Ibrahim sai Umaru Shu'aibu wanda shi da ne a wurin shi Shu'aibu dan Abubakar din to sai ni
yanzu kai za iya cewa sarki ne nawa kenan
na tara
kamar ita masarautar tunga kana ganin ta kwashi shekaru nawa kenan daga tun wancan lokaci zuwa yanzu
ya kai shekara da
to kamar ita masarautar tunga kamar gidan sarauta guda nawa ne a tunga
to gidan sarauta dai an fara da guda daya ne shi gidan Abubakar amma yanzu muna da uku ne akwai gidan Abubakar din
gidan ku kenan
gidan mu kenan akwai gidan mayaki gidan mijin Amina ɗayar shi Abubakar din kenan sai akwai gidan Ali to gidaje uku ne da wannan
to kaman bayan ku katsinawa da kuka kafa wannan gari na tunga wani irin kabilu ne suke tunga
to tunga ya kunshi kabilu sun kai kaman biyar kaga bayan su katsinawa akwai Jukunawa akwai Kabawa akwai kuma Gobrawa sai kuma su Tibi
to kaman wace irin sana'a aka fi sanin al'ummar mutanen tunga dai
sana'ar mutanen tunga da yake garin ina bakin ruwa masunta suna nan
to harkar noma fa ba
akwai noma ai shine ma a yanzu duka noman shine babban sana'a sai shi kamun kifi sai kuma farauta
kusan kowane gari in ka je zaka ga suna da irin nasu take kaman ku a tunga kuna da wani take wanda kuka yi shahara akai da aka san ku da shi
tsintsiya madaurin ku daya
to yanzu bari mu duba irin kalubale da illa masarautar tunga ko kuma garin tunga yake fuskanta kaman dame kuke fuskanta a matsayin kalubale
to a gaskiya a da kafin zuwan Dangote nan muna da wayansu damuyoyi wanda suke ci muna tuwo a kwariya kaman bandits suna rika
masu satan dabbobi
cattle rustling da su ne da masu tare hanya
yan fashi
saboda zuwan Dangote kamfanin Dangote nan mun samu security sosai
yanzu kaman sauran kalubale da suka jibanci kaman fannin ilimi ko makaranta hanya ruwan sha asibiti shin waɗannan ma ba ku da matsala akai ko kuma kuna fama
yanzu muna da wani primary health care a comprehensive one dai
karamin cibiyar kiwon lafiya
yawa to kuma muna da secondary school
idan ba ku da matsala kaman na hanya ko kuma ruwan
sha ai major problem namu yanzu hanya ne da mun ji an yi approving hanya daga lafiya away tunga road ne to amma da an zo yin hanya sai mun ga hanya ya tsaya a wai tunda hanya ba wai babu wani nisa ai 24 kilometers ne daga awe zuwa Dunga.
To kamar menene kuke bukatar gwamnati ta yi muku?
To abinda muke bukata dai kaga na farko magana hanyar da nayi muna roƙa gwamnati su yi kokari sai magana wuta. Wuta lantarki da an kawo shi har Baure. To Baure zuwa Tunga bai kai ma kilometer 10 ba. Idan aka zarce da wannan wuta zuwa a Tunga.
To bisa la'akari da irin kalubale da garin Tunga suke fuskanta, sai na garzaya ofishin commissioner kananan hukumomi masarautu da kuma bunƙasa cigaban al'umma na jihar Nasarawa Alhaji Yusuf Aliyu Turaki. To shin wani irin mataki gwamnatin jihar Nasarawa take kasancewar ma'aikatar ka ce take da alhakin bunƙasa cigaban al'umma?
Alhamdulillah, kai magana kan hanya tsakanin Awe zuwa Tunga, wannan hanya federal road ne. Shi gwamna wanda ya bar gado saboda ya ga yadda hanya ya lalace sai ya ce to bari dan gyara hanyar daidai kamin lokacin da ita gwamnatin tarayya za ta zo ta cigaba domin a rage wa mutanen wannan wurin wahala. Game da maganar wutan lantarki yana da kyau domin wani ciyaman ne ya fara daga Awe zuwa Kekura, wato Musa da Musa Yubi kenan, shine ya ja wuta daga Awe zuwa Kekura. Ni kuma na ja wutan daga Kekura zuwa Baure a lokacin da ina ciyaman na karaman hukumar Awe. Kuma yanzu na ji kaman ciyaman na karaman hukuma wai shi ma na yanzu ya fara sa ya saya pole wire wanda shi zai ja wutan zuwa Tunga.
Kwata-kwata abinda ya sauka kenan a hirar tamu ta yau a madadin sashin Hausa na muryar Amurka da kuma gidan radio da talabijin na jihar Nasarawa, wato MBS Lafiya. Ni Sadiq Abbas da na gabatar da wannan shiri, nake cewa sai anjima.